Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai karrama limamin nan Abdullahi Abubakar da ya kare kimanin mabiya addinin Krista fiye da 300 daga halaka a ƙauyen Gindin Akwati a karamar hukumar Barkin Ladi a lokacin da mahara suka halaka mutane da dama a yankin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalan ya bayyana haka yayin wani taron sasantawa da hukumar sasanta tsakanin al'umma a jihar Plateau ta shiryawa masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya a jihar. Gwamna Lalong wanda ya jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'umar jihar yace Imam Abdullahi Abubakar yayi abin da ba kasafa yake samu ba musamman ma a lokacin tashin hankali.
Alhaji Abdullahi Abubakar, Allah ne zai maimaita maka domin duk abin da zamu baka ba zai taimake ka ma yanzu ba, amma Allah da ikon sa shine zai saka maka.
Gwamna Lalong ya yi alkawarin taimakawa 'yan gudun hijira fiye da 37,000 a sassa daban-daban na jihar. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya.
We shall not our but despair, and neither shall we relent in our commitment to tackle the challenges of peace and security, regardless of the evil machinations of those who have sworn to take us back to our glory path.
Yace ba za mu yi na kaso ba wajen sadaukar da kai don dakile matsalolin tsaro duk da kulle-kullen da miyagu ke yi don mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyan da muka cimma. A nasa jawabin mukaddashin shugaban ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya David Young ya tunatar da al'umma ne kan su dukufa wajen ayyukan da zai hada kan jama'a da ceton rayuka maimakon halaka su.
We must commit that these criminals who commit these terrible acts of whatever kind must be caught and prosecuted.
David Young yace dole ne mu hada kai wajen tabbatar da waɗannan ɓata gari da ke aikata kowace irin ta'asa an damƙe su an kuma hukunta su. Yace al'umma daga bangarori daban-daban za su iya samun adalci ba tare da sun dan matakai sun yi kisa ba. Mahalarta taron sun hada da sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da na al'umma, ƙungiyoyin matasa da masu kare haƙƙin 'yan adam da dai sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.